dan an sai kaya ka sai kaya sai kai kaya dan an sai kaya ka sai kaya sai kai kaya dan arziki kudi ka arziki kudi sai kai kudi
amma
dan arziki kudi ka arziki kudi sai kai kudi alaba mu kudi sannan wanda ya amsa kudi
amin
alaba mu ado amma wanda ya amsa ado
amin
mu dawoma lafiya sannan mutar da sarau ba mu tsawon rai ya Allah ka ba mu kudi
Allah amin
ka kyautata karshen mu